Kungiyar masanan doka ANDC ce ta shirye wannan taro da haɗin gwiwar tsangayar karatu a fannin doka da sha'anin tattalin arziki ta Jami'ar Yamai da takwararta ta Jami'ar Tawa don duba alfano da rashin alfanon tsarin mulkin shugaban ƙasa mai ruwa biyu wato regime semi-presidential wanda a wani lokaci wasu ke yi wa kallon tamkar wata igiyar da ke dabaibaye al'amuran gudanar da harkokin mulki a ƙasashen da demokradiyyar su ba ta nuna ba. Dr. Nare Amadu shine shugaban kungiyar ta ANDC.
Da mun kai shi dan mu tattaunana bisa ga tahiyar da mulki da an ka tsara cewa regime semi-presidential na Niger dan mu dibe shi mu gani kaka yake tahiya. Menene matsalolin? Yan akwai matsaloli wanne kurakuri ne za a kawo dan saboda a gyara komai da komai dan mulki ya tahi daidai. Bisa ga wannan ne mun ka taro nan ga
mashahuran malaman da ke karantar da fannin doka a jami'o'i daga Niger da Senegal da jamhuriyar Benin ne ke ba da lacca a wannan haduwa da ke samun halartar masanan tsarin mulki. Saboda haka na tuntubi Dr. Dagara Muhammadu na Jami'ar Yamai don jin ra'ayinsa game da abin da taron ke tantaunawa a kai.
Ni dai na yi son regime presidential king inda president yana da cikakken iko. An san waye ka da iko. To semi-presidential king in ba cohabitation babu problem. Amma in an yi cohabitation, in president bai da majorite, kun ga abin da aka yi a 95-96 ko likitin siyasa, da ya kai mu juyin mulki. Kun ga France aka yi cohabitation uku ko ba matsala da aka gani. To mu ba mu saba da semi-presidential king. Kowa iko yake so.
Kungiyoyin hararen hular da aka gayyato sun fara nuna shakku a game da manufar wannan haduwa bisa la'akari da kusancin da ke tsakanin wasu shika-shikan wannan taro da gwamnatin Niger. A wani lokacin da wani kwamitin da gwamnatin ta kafa ke nazarin bullo da shawarwarin aiwatar da kwaskwarima ga dokokin zaben kasar. Malam Lawali Adamu na shugabantar kungiyar MAP.
Lalle ana son ne a juya kamar a fito daga mulki mai ruwa biyu a koma mulki mai ruwa guda, tunda ga yadda muka gani wanda aka gayyato mayan masu ilimin kimiyya na tsarin kundin mulki na kasashen waje, inda muka gani su hal su nisa za su mata hiya wurin zabe na referendum su kasashen su ne kuma aka kira wannan Niger. Sai muka ci to wannan ayat tambaya menene, waɗannan mutanen da suka sa kasashen su cikin rudani kuma su ne Niger aka kira su? Wannan kungiya kuma duk wanda bata ganta kungiya ce wadda take kusa ga hukuma, domin kuga duka shugabannin wannan kungiyar suna cikin wannan babban committee na kotun tsarin mulkin kasa, kuma suna cikin wannan konsai na kasa gabaɗaya, konsai data.
To amma kungiyar masanan doka ta ANDC ta ce ba wannan ne nufin ta ba.
Kundin tsarin kasa ya tsaida wanda ya kamata in ana so a gyaran huska majalisa ake kai. Majalisa in ta ce lalle tare da lokacin da ake yin shi wanga taro ba dan saboda a daga regime semi-presidential a koma regime presidential mun kai shi.
Maganar rantsuwa akan littafin addini wato Al-Qur'ani ko Bible da batun tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 5-7, amma kuma ba tare da bashi damar sake neman wani wa'adin mulki na biyu ba, na daga cikin abubuwan da wasu mahalarta wannan taro ke ganin dacewar gabatar da shawarar duba yiwuwar shigar da su a kundin tsarin mulki. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.